capable de dégager ses propres déchets. Quand je pense à toi, à nos soi-disant dirigeants qui se laissent traîner, humilier dans la boue, le trou jusqu'au bout du cou. Où va l'Afrique? Où va ce monde qui tombe voir ce qu'on voit? Au monde de gestes.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Aunachi da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Masu sauraro da fatan za a mana afuwa domin ba za mu samu damar kawo muku labaran duniya ba saboda aiki da muke daga gida sanadiyar annobar coronavirus. Amma kafin mu je ga shirinmu na kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi da muke kawo muku a kowace ranar Lahadi. Ga rahoton na musamman da muka hada muku a madadin labaran duniyar. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
A daidai lokacin da yamma maso arewacin tarayyar Najeriya da ke gadda-gadda jamhuriyar Nijar ke fuskantar matsalolin tsaro da ke nasaba da 'yan bindiga daɗi ko 'yan ta'adda musamman waɗansu yankunan jihar Sokoto. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun tunkari abin kasancewar lamarin na gugar zana wa jama'arsu. A garin birnin Kwanni a ƙarshen watan Janairun shekara 2019, shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isu Muhammadu ya aika ministan ƙasa bugu da ƙari ministan cikin gida da tsaron cikin gida Bazoum Mohammed domin ya kai albishir na matakin kare iyakar birnin Kwanni da tarayyar Najeriya da dukkan wata yuyuwar kutsowar 'yan ta'adda a wannan yankin.
Wannan tayyar tau shugaban ƙasa Alhaji Isufu Muhammadu ya aike ni ne don in zo in ba ku bayani kuma in shurare ku dangane da abin da ya shahi tsaro cikin wannan ƙasar taku ta Kwanni. A wannan yankin nan na tsakaninmu da Najeriya, musamman wajen Yayya da wajen Muntsika, mun gano cewa akwai mutane wanda ba a saba ganinsu ba, wanda kuma niyyarsu ba ta ƙorance ba, suke yunƙuri su yi irin aika-aika da muka shaida a waɗansu ƙasashe. Wannan ya tada mu hankali, saboda ya tada mu kuku hankali. Abinda muke gani yake afkuwa a wani wurin, ba mu so a gane shi nan ƙasar Kwanni, ba mu so mu gane shi a ko'ina Nijar. Sabilin haka mun ɗauki matakai wanda alhamdulillahi yau mun samu sauƙin abun, domin mutanen nan su ma sun gane cewa ba za su iya ba, saboda mun tasan musu. A ƙasa babban buƙatar ta jama'a shi ne kwanciyar hankali da zaman lahiya. Wannan ne wajibi na farko da ya ratayi a wuyan gwamnati, kuma mun yi niyya mu tunkari wannan matsala. Mun tunkare ta, mun fara samun nasara, mun ma samu nasara da yardan Allah. Mun kawo polis mutum 70 wanda aikinsu su yi shawagi bisa iyaka tsakaninmu nan da Najeriya. Mun ƙara ma jami'an tsaron namu ƙarfi, kuma mun ba su umarni da su kula da wannan yankin musamman. Banda haka mun ɗauki mataki na mu gina babban bariki na polis mai kula da iyaka musamman, kuma za mu ƙara adadin polis yadda ake tsammani. Za mu kawo adadi mai yawa nan yankin na Kwanni, saboda Kwanni tana da iyaka da Najeriya mai tsawo, kuma ƙasa ce inda mun san har kullum an samu matsala dangane da tsaro, saboda akwai mutane masu fashi da makami, akwai mutane masu sai da miyagun ƙwayoyi, akwai mutane masu sace-sace motoci, masu sata moto. Amma hanya ce muka gano cewa an da kuri inda ana sata moto kuma aka sai da su. Wannan kuɗin nan da ake amfani da su ta wannan hanya mai maras cewa kuɗi ne na 'yan ta'adda, kuma 'yan ta'addan nan da suka yunƙuri su zo su samu sansani a wannan yankin na Kwanni, mun gane cewa wataƙila ba ma na Najeriya ba ne, mun san da ba na Nijar ba ne, yana iya kasance mutanen Mali. Alhali ko mun san abin da yake wakana a Mali, ba za mu yarda da haka bane.
Gabanin jawabin na minista Bazoum Mohamed mai martaba sarkin birnin Gwanni Muhammad Salibu Sardauna ya bayyana wa ministan halin da ake ciki a wannan yankin a wannan lokacin.
Dalilin wannan tahiya ita ce wannan tazancan tsaro ka taho daidai lokacin da muke bukata na tsaro da cikin kauyen mu da birnin nan, saboda akwai yan ta'adda, akwai bare yan hoshi da makami, akwai bare na sata motoci, akwai bare na gidaje, abu kashi kashi. Mun sa ana kokari, dama akwai patrulli na komin, akwai patrulli na department.
To a halin yanzu hukumomin kasar ta jamhuriyar Niger sun jibge yan sanda a cikin damara na ayita ta kare su 265 a wannan iyakar, kuma tuni hankula suka kwanta ga jama'ar wannan yanki, inji waɗansu mazauna garin birnin Gwanni.
Sunana Abdulhamu Garba, mazauni nan cikin garin Gwanni. Gaskiya na farko sai in ce alhamdulillah mun ji dadi da aka kawo ga jami'an tsaro nan cikin garin Gwanni, domin ko ba komai kasancewa yanzu tsaro a kasashe daban-daban na makwabtan mu da tsaro ya tagayyara, mu saboda irin huskantan ta suke tashi hankali da ake samu, muna ji kuma muna gani cewa kasashe na makwabta irin tashi hankali suke ciki ne har gashi sosai abun ma har ya zo gare mu. To gaskiya mu dai babban jin dadin mu wannan jami'an tsaro da aka kawo mana kamar aski ne ma zo gaban goshi.
Sunana Muhammad, yanzu ka san jami'an tsaro da aka kawo ga halin da muke ciki ga halin yanzu, gaskiya abubuwa sun yi dama kwarai, saboda domin can farko mu a cikin tashin hankali nan garin Gwanni, saboda domin kullun ka kwanta hankalinka ba kwance shike ba, amma ga halin yanzu hankali kwance shike, saboda duk inda kai yawata mugu shi a garin jami'an tsaro su zakkuwa duk hankalin tashi, amma yanzu garin Gwanni babu wata matsala gurgudu, kuma an gaba da an kauna yayi, mun gode.
Nasiru, dangane da sabin tsaro wurin da aka kawo, to alhamdulillah, dangane da tashin hankalin da ake dan samu kwanakin baya, to abin yayi dama. Muna fatan dai Allah shi kada tsarewa, ya tsare kasar mu Niger, kuma ya tsare mu na garin mu.
Banda iyakar birnin Gwanni da Illela local government, rundunar ta yan sanda na ayita ta kare suna duba iyakokin madawa dake kan iyaka daga da local government da ke kusa ga Gwaranyo da sabon birnin local government, inda ke fama sosai a baya-bayan nan da matsalolin tsaro da ke nasaba da hare-haren yan ta'adda ko baran shanu da ma masu garkuwa da jama'a. Haruna Mamman, bako na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai miki dole. Kasuwa kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a
kasuwa. Assalamu alaikum, barkamu da sakin saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin namu na yau yaya da zango ne a daya daga cikin manyan kasuwanni na birnin Lagos, kuma na yankin yammacin Afirka da aka fi sani da kasuwa Alaba dake nan birnin Lagos. Shi dai wannan kasuwa yayi suna wajen saye da sayarwa na kayayyaki da dama, musamman ma dai dabbobi da kuma sauran kayayyaki na yau da kullum da jama'a kullum ke tururuwa domin saye. Tarihi da ya nuna cewa wannan kasuwa yan arewacin Najeriya ne suka asasa shi bisa jagorancin shugabanni daban-daban. A don haka ne shirin kasuwa a kai miki dole ya tattauna da shugaban wannan kasuwa da aka fi sani da sarkin kasuwan Alaba, wanda kuma ya fara gabatar mani da sunansa da kuma tarihin wannan kasuwa da sauran matsaloli da kasuwan ke fuskanta, da kuma kira ga gwamnati ko hukumomi na birnin Lagos da kuma tarihin Najeriya.
Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sunana Alhaji Umaru na Gogo Sakkwato, sarkin kasuwar Alaba Rago. Na farko ni ba ni ne sarki na farko a kasuwar nan. Ni ne sarki na hudu. Sarki na farko shine Malam Usman Dan Batta, Allah ji kanshi da rahama. Sai mai bi mishi Umaru Bulama, shi ma ya rasu, Allah ji kanshi da rahama. Daga wannan ko sai Alhaji Yaro Likoro, shi dare ne shi nan ya koma gida. Sai ni kuma dinnan Alhaji Umaru Sakkwato wanda na gabatar da kai na yanzu. Alhamdulillah, kasuwar nan tamu ta faru daga Alaka. Daga Alaka aka dauko mu aka kawo Albasuru. Daga Albasuru a lokacin Murtala aka dauko mu aka kawo mu nan Alaba Rago. Amma gaskiya wannan lokaci ni bayan nan garin ina can Sokoto, daga Sokoto ne na dawo na zo nan da dabbobi na kawo sai da in samu abin biyan bukata ta. Wannan shine tarihin wannan kasuwa. To alhamdulillahi alabar rago kasuwa ce wadda ake sayar da komai da komai, domin akan sayar da dabbobi, akan sayar da tumatur, akan sayar da tattasai, akan sayar da albasa, akan sayar da wake, akan sayar da kankana, kai duk abin da ka sani dai abinci ana sayar da alabar rago. Kasuwa ce ta Afirka gaba daya, don ba kasuwa ce kawai ta mutu ƴan Najeriya ba, duk ilahirin mutanen suke cikin Afirka, cikin Afirka nan tamu, to akwai su a cikin alabar rago. Babu wani section da babu a ciki, domin in ka kwatanta yawan abin da ke cikin alabar rago ko kasuwanci da ake ciki, to lalle bai da iyaka, bai da misali wannan kasuwar tamu ta alabar rago. Wannan shi yake so ka gane, muna da security a cikin kasuwar mu, sun kai mutum 50, akwai masu aikin dare, akwai masu rana, akwai masu na yamma, a haka muka rarraba su, domin lokacin da wani zo ya sayi dabba ta yi in zai hita da ita, to akwai dan abin da ake biya mu tabbata ya saya, yana biya naira 50 ga kungiyar mu ta alaba, domin a tabbata shi sai yayi. In babu wannan takarda ba za mu gane ya saya ba. To san ne muke gane cewa wanda ya sayi dabba da wanda bai saya ba, sannan shi wanda ya saya lalle akwai da ya kai bakin titi, akwai motoci masu jira wanda ke zuwa a kai wuri kaza a dauka. Muna da gareji musamman na masu dabbobi ne, akwai masu sayan 50-60 dunnan inda ka sani Lagos State gaba ɗaya nan ne kasuwar rago akuya, inda har za ka saya to nan za ka sai ka ɗauka kai can ka saida. Lalle da wanda ya saya da wanda ya kawo duka, muna ta zuwa da suka kawo dabbobi daga arewa su muke cewa falaki. Falakin nan muna biye da ƙa'ida, dukiyoyinsu gaba ɗaya mu muke ajewa, kamin su tashi ta yi gida suna son kuɗin su sai a aika musu. In mutum na son a bashi abi ne a bashi, in kana son a samu banki ne a samu ka banki, amma kuɗin su suna nan ga hannunmu, haka muke tafiya da al'amari.
To daga fadar sarki kuma na yi kicibin da shugaban ƴan falaƙe na wannan kasuwa ta Alaba, wanda shi ma ya gabatar mun da sunansa da kuma irin matsaloli ko kuma ci gaba da ake samu a wannan kasuwa.
Ni ne Alai Sani Takoki, ciyaman falaƙe Alaba Rago Lagos. Duk wani wanda ke kawo akuya ko daga Burkina Faso capital ko daga Niger, ni ne ciyamanka. Duk abin da zai gudana dole sai an gabatar da ni, sanani kuma zan sayar da zambi. To harkar ce naki ta kasuwancin dabbobi alabar rago, to gaskiya shekarun baya alhamdulillahi gaskiya ba matsala, wato an samu ci gaba sosai da sosai, amma yanzu matsaloli ne suka riga suka yi yawa akan wannan kasuwa tamu. Matsalolin da muke fuskanta a kasuwan nan suna da yawa. Na farko dai, lokacin da wannan ciwo Allah ya kawo mana shi a Najeriya baki daya, to a gaskiya wannan ciwo ya taba mu, kuma mun samu matsaloli, kasuwancin mu ya tabarbare, domin tsakani da Allah ga yanzu falake suna hasara akan kasuwancin da suke yi. Muna buƙatar gwamnati ta tallafa muna bisa ga wannan kasuwanci namu. Mi a tallafi, ko da dai bata ba mu jari ba, ya kamata a ce gwamnati ta ɗaukan mu wasu matakai na kare dukiyoyinmu da kuma wasu abubuwan da suke biyowa baya.
Wannan kasuwa ta Alaba ta yi suna wajen tashoshin mota da ke zuwa sassa daban-daban na Najeriya da yammacin Afirka. Gama abin da wani ɗan kamashu ke cewa game da wannan kasuwa.
Ina Alhaji Muhammadu ɗan Markwai. To harkar kamishinan Alaba dai lafiya lau take tafiya, da shiga gwamnati da komai alhamdulillah, kuma ana tafiya cikin tsari, suna tsara kuma suna bi abin haƙƙin kowane duniya da aka tafiya da wani abu. Kuma ni ne in ta tafiya daidai, kuma kowa na ba wani haƙƙinsa aka tafiya. Fa abun da za mu sai da mu ce Ubangiji Allah ya haɗa kanunsu, kuma Allah ya ba mu cigaba akan lamuni. Amma sai dai matsalolin na 'yan sanda nan Lagos State suna damun direbobin mu a hanya.
To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To sunana Jayed Abubakar, ni dan Kebbis Kenan ne. To muna bizinin ne wanda shahi kayan gwari, abin da shafi kankana. Ni mataimakin ciyama ne na 'yan kankana, saboda ciyama na baya kusa, ni ne wakilce shi. To abin da shahi alabar rago ya naba, abin da shahi okoko, duk abin da shahi, abin da shahi kankana nan ya shahi mu. A yanayin kasuwancin kankana, abin da shafi alabar rago, ita gwari tana da wata matsala wadda abin da biye shi haibin da shi kamar kankana je mu kasancin namu na kankana shina bukatan kaso kankana idan ka kawo ta tsawon ta dade a kasa tana bukatan bakin kwana biyu zuwa uku bakin kwana biyu zuwa uku mu kaya ne masallala cewa
ina gab da ficiya wannan kasuwa ne kuma sai ne kicifin da shugaban yan doya wanda shi ma ya bayyana cewa yana da bukatar tsofa albarkacin bakin sa game da wannan kasuwa ta yan alaba
sunana Dahiru Alina Shehu chairman din masu doya nan albara ina yin wannan kasuwanci na doya a wannan kasuwa ba abin da zamu ce sai dai mu ce alhamdulillah saboda ka san dai ko menene zaka yi shi dole baka rasa wani kalubale da zai dame ka amma a babban abin da yake damu especially ma yanzu da wannan coronavirus din to marai asara ce ake yin ta ba karama ba in ka fada mutum ma sai ya ga kamar ƙarya kake saboda kaya ne na gwari so tari wani lokacin inda ake cin kasuwan nan can su ne jada aka je kasuwa kayan nan kasuwa ta zama sai dai ta ci yau kwana biyu bata ci ba
to ko a ƙarshe wani kira sarki zai yi ga hukumomi akan wannan kasuwa ga dai Alhaji Umaru na Gogo Sokoto sarkin kasuwan Alaban Rago
abinda a kalubalen mu gwamnati ta Lagos State Government da local government namu matsalar da muke da ita a nan kasuwa ka dai ga hanyoyin mu suke ran da muka kawo kasuwan nan local government ko state government ba su taɓa ba mu wani tallafi ba cewa a gyara wannan kasuwar ko su yi mana wani abu a ciki to mu abin da muke bukata dai a gwamnatinmu da local government hanyar nan tamu take hanya ce babba wadda daga nan za ka wuce ka shiga a Alaba International to kaga hanyar nan kaga ta fata biyuwa ga mutum sai wanda ya saba ka bi kunna ka bi nan ka bi nan ka hita to haka kasuwar tamu take da wannan hanyar wannan shi ne muke neman gwamnatin Lagos State ta taimaka mana a hanyoyin to mun ga duk an yi kuma mun tabbata wannan hanya ba ta local government bace ta state government ce ita muke bukata a taimaka mana hanyar na aimar ita
masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na kasuwa a kai miki dole na wannan mako zai daga aya a madadin lokacin yan kasuwan Alaba babin ya jibrin ke cewa a huta lafiya
shirin VOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa No,
sa ya ne ko du yalla yalla khale den aja wa ya ki ne no bede yalla yalla do ma wa ya ya mu ba ya le ni le wa ya ni ni be wa in ki kham le
God, you're beautiful. Beautiful.
Just stop. and speak them flow around them, cannot notice. Shepherd is calling all his flow, ready to shiva the area from the grave. Only to remain the walls of Zion. Walls of around them cannot notice. Shepherd is calling all his flock, ready to shiva the area from the grave, only to reveal the world of Zion. Walls of with men's wars and our evil ways, I know that we can see the paradise, only to reveal the world of Zion. Walls of Zion. With only peace and love and fairness, he only walk it right down. Take it and leave it now.
Peace and love and fairness, he only walk it right down.
Promises you have made,
please try to fulfill them.
No matter what the constraint, just put your people in trust first. No matter what the constraint, just put your country in trust first. Then you walk it brighter,
walk it brighter. Walk it right up, just brighter than the former, and brighter for our future. You walk it right up, you walk it right up.